sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Hadiza Kiyari da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Talata 18 ga watan Agusta. Bayan labaran duniya za a ji cewa hankalin shugabannin Afirka irin su Buharin Najeriya da kuma na masu nazarin al'amura na karkata zuwa Mali, inda wani kilu a rigimar shugabancin kasar ke neman jawo bau.
To ko da za a ce an ba su kashi 100 fa in dai ba shugaban ne ya sauka ba, wannan rigima da wuya su iya warware ta.
Za kuma a ji cewa a Ghana an kaddamar tare da mika katafariyar sakatariyar cinikayyar Afirka ga kungiyar tarayyar Afirka ta AU. Akwai mu kuma tafa da rahoto na musamman kan batun rubuta jarabawar WAEC a wannan marra ta corona. Sannan za mu leka Niger, inda Haruna Mamman Bako ke tafa da labaran wasanni. To amma kafin nan ga Hadiza da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran duniya. An barke da harbe-harbe a wani barikin sojoji da ke wajen Bamako, babban birnin kasar Mali a yau Talata, lamarin da ke kara fargabar yiwuwar kawar da shugaba Ibrahim Boubacar Keita daga mulki. An yi harbe-harben ne a wani barikin soja da ke garin Kati, kimanin kilomita 15 arewa maso yammacin birnin Bamako. Wani mai bada rahoto a Mali, Bram Pastohomas, ya gaya wa muryar Amurka cewa sojojin sun shiga harbe-harbe ba kakkautawa. Sun samu bindigogi da makamai suka fara harbi a sama, suka kuma toshe hanyar shiga sansanin. Ya zuwa yanzu dai ba a bayyana dalilin tashin hankalin ba. Fasamus ya ce babu rahoto game da waɗanda abin ya rutsa da su, kuma ya ce babu wanda ya tabbatar da rahoton sace manyan jami'an gwamnati ta Mali ko kuma kama su. Ya ce a yanzu sojoji sun toshe wata hanya da ta tashi daga sansanin har zuwa Bamako da take kuma bin ta fadar shugaban ƙasa. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce annobar coronavirus na ci gaba da yaduwa cikin matasa na duniya. Dr. Takeshi Kasai, director WHO na yankin yammacin Pacific, ya faɗa a yau Talata yayin wani taron tattaunawa da manema labarai cewa bullar COVID-19 tana canzawa tsakanin mutanen da ke da shekaru 20, 30 da kuma 40. Su waɗannan mutane ke ƙara yada shi musamman a yankin da ke da kusan mutane biliyan 1.9. Dr. Kasai ya ce da yawa daga cikin waɗannan masu shekarun ba su sanin cewa sun harbu da cutar, tunda alamun cutar a jikinsu masu sauki ne, kuma ma wata sa'in babu alamu wanda hakan ke sawa su yaɗa cutar ga wasu ba da saninsu ba. Wannan na ƙara haɗarin masu yaɗuwar ga marasa ƙarfi kamar tsofaffi, marasa lafiya, mutanen da ke cikin kulawa na dogon lokaci da kuma mutanen da ke zaune a birane da ke da cunkoson jama'a da yawa, in ji shi. Bayanan na Dr. Kasai ya zo ne sa'o'i bayan da Jami'ar North Carolina da ke Chapel Hill, ɗaya daga cikin manyan makarantu a Amurka, suka soke dukkan zuwa makarantu ɗaukan karatu bayan sun samu ɓullar COVID-19. Uwar gidan tsohon shugaban ƙasa Michelle Obama ta yaba wa ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Democrat Joe Biden a matsayin mutumin da ya cancanci jagorancin ƙasar. Ta kuma bayyana shi a matsayin mai tausayi, mai juriya, mai nagarta, yayin da kuma ta zargi shugaba Donald Trump da rashin iya fahimtar jama'a da kuma tausaya musu. Da yake gabatar da wani babban taron ƙasa na farko a cikin daren hudu na ‘yan Democrat a ranar Litinin, Obama ya yi kakkausar suka ga Trump cewa ya gaza ɗaukar matakin da ya dace kan matsalolin tattalin arziki da na zamantakewar al'umma da kuma cutar coronavirus, yayin da kuma ya juya baya ga ƙawancin ƙasa da ƙasa da suka gina a baya-baya. Bari in gaya muku gaskiya, ya kokari na, in ji shi a jawabin. Donald Trump ba shine shugaban ƙasar da ya cancanta ga ƙasarmu ba. Ya daɗe yana da isasshen lokaci don tabbatar da cewa zai iya yin aiki, amma aikin ya fi ƙarfinsa. Trump ya soki yunkurin 'yan Democrat ɗin yayin da ya tsaya a filin jirgin sama Minneapolis St. Paul a safiyar jiya Litinin, da yake hanyarsa zuwa taron siyasa a Mankato da ke jihar Minnesota. China ta sake tauna tsakuwa a ci gaban mummunar gardamar cinikayya da diplomasiya tsakaninta da Australia a yau Talata, ta hanyar kaddamar da wani bincike kan zargin saba dokar hana shigowa da giyar Australia don jibgewa a ƙasar. Ma'aikatar kasuwanci ta China ta ce an fara binciken ne sakamakon buƙatar ƙungiyar masu sayar da kayan shaye-shaye ta ƙasar China, wanda ke zargin masu samar da giya ta Australia da rage farashin giyar a China, wanda hakan ya lalata masana'antar giya ta ƙasar China. Ma'aikatar ta ce binciken zai dauki tsawon shekara daya, tare da yiwuwar za a iya ƙara watanni 6 har zuwa ranar 18 ga watan Fabrairu na shekarar 2022. Dokoki 14 sun sauka a Kabul da safiyar yau Talata. Wasu daga cikinsu sun yi kusa da inda shugaba Ashraf Ghani ke halartar bikin ranar cika shekaru 101 da samun ƴancin kai na ƙasar. Har wanda ya zo kusa da inda rukunin ofishin diplomasiyyar Kabul yake, ya aika da saƙon gaggawa ga yawancin ofishin jakadancin ƙasashen waje na Majalisar Ɗinkin Duniya da hedkwatar ƙungiyar tsaro ta NATO da ke Kabul, abinda ya yi sanadin tserewa ma'aikatan don neman wurin ɓoya. Wakilin VOA a Kabul ya ce ƙararrawar nuna halin taɓaci ta fara kaɗawa ne da misalin ƙarfe 9:30 na safe, kuma ta ci gaba har na wani ɗan lokaci. Dukkanin jami'an diplomasiyya a ofishin jakadancin ƙasashen yankin an kwashe su zuwa gundumar diplomasiyya har sai an ba da umarnin cewa komai ya lafa, abinda wani jami'in tsaro ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na Reuters kenan.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni, kuma za mu fara ne daga Najeriya, inda shugaba Muhammadu Buhari ke sa ido kan ƙurar da ke tashi a Mali, inda har aka yi wasu harbe-harbe da yin awon gaba da wasu manya. Umar Faruk Musa, gare ka.
Wakilin kungiyar kasashen Afirka ta ECOWAS a kasar Mali, wato tsohon shugaban kasar Najeriya Goodluck Ebele Jonathan, ya gana da shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya domin ba shi bayani da bahasi akan irin nasarori ko kalubalen da yake fuskanta a kokarin da yake na shiga tsakani domin samar da zaman lafiya a rigimar da ake tsakanin yan adawa na kasar Mali da kuma shugaban kasar Abubakar Ibrahim Keita. Inda Goodluck Jonathan ya ce har yanzu maganar saukar shi shugaban kasar ita ce ajenda da ke gaban yan adawa wanda suke neman ya sauka kafin su ba da kaburi ya hau. Malam Nasiru Zaharuddin kwararre ne akan sha'anin diplomasiyya, kuma ya yi mun ƙarin haske dangane da wannan takaddamar da hanyar warware ta.
Warware wannan rigima sai an sami goyon baya 100% na su yan adawan nan, tunda su ne suka ballo wannan fitinar, kuma akwai wurare da yawa da aka yi irin wannan. Ba an ce ma za a ba su kashi 30 cikin 100 na mukaman gwamnati, za a ba kashi 20 kuma a ba wasu wato yan civil rights, to ita kuma gwamnati ta rike kashi 50. To koda za a ce an ba su kashi 100 fa in dai ba shugaban ne ya sauka ba, wannan rigima da wuya su iya warware ta.
Amma matsayin shugabannin kasashen Afirka ta yamma da ma kungiyoyin na kasashen duniya, babu inda ake goyo baya ko a yadda cewa shugaba wai a sauke shi bayan zabi akai aka kawo shi domin yan adawa sun hada kai cewa su ya sauka.
A kasashen da suka shiga ba haka na yi domin suna da hanyoyin da za su iya sake kiran mutum ko da an zaɓe shi. Amma a Afirka zaɓen kansa wani lokaci ƙarfin ƙafa ake yi mutum ya hau kan mulkin. To wannan ne yasa kaga Afirka ba ma iya warware irin waɗannan matsalolin namu.
A waje ɗaya ambasada Bature Lawal shi ma ya yi tsokaci dangane da mawuyacin halin da wannan sulhun yake neman ya kasance ga ƙasar Mali da kuma ƙungiyar ta ECOWAS, inda yake cewa
sarƙaƙƙen da ke cikin shi shine already ECOWAS sun shigo, kuma ka san an sa ya yi shiga cikin magana ya ga abin da ya kamata a yi. Dan sun zo sun yi kokari a kan yin su. Ya kai report din shi wajen ECOWAS leaders, su kansu sun kai gayya suka je da president din Buhari da na Niger Muhammadu Yusuf wanda shine chairman na ECOWAS da na African Soros, duk sun je sun yi iyakayin su. Dan opposition din sun ki yadda sun dai sai dai shugaban kasa ya sauka, kamar yanda muke cewa tun da zabe ya kawo shi suna son zabe ya fidda shi.
To ko kana jin sai an uhani da karfin tuwo kenan an murkushe su na kasa da kasa?
To wannan kuma rakamu gwamnati ce ta tsaya ta ki, kuma aka ga cewa ba su hau hanya ta demokrasiya ba, aka ga sun yi ma demokrasiya karen tsari. Iyaka barazanar da za a yi musu gwamnati ta ce a kame su ta kulle, to wannan kuma shi kanshi ai ba zai kawo zaman lafiya ba.
Umar Faruk Musa, Murar Amurka a Abuja, Najeriya.
To a gaida Umar. Daga Najeriya kuma bari mu kada Ghana, inda aka kaddamar da babbar sakatariyar cinikayyar kasashen Afirka Ridwan Abbas, gare ka.
A cikin jawabinsa, ministan Tireda da masana'antu Honorable Alan Chirimante ya ce kaddamar da wannan sakatariyata zai sa a samu sukunin shiryawa da zantar da kasuwanci cikin Afirka.
It is estimated that intra-African trade would increase by as much as $35 billion or by 52% per annum by 2022.
An kiyasa cewa kasuwanci tsakanin ƴan Afirka yanzu zai karu da kimanin dalar Amurka miliyan 35 ko da kimanin kashi 52 duk shekara kan shekara ta 2022. Shugaba Akufo-Addo ya yi imani kasuwanci tsakanin kasashe mambobi zai kawo wadata cikin Afirka.
When you consider the fact the trade between African countries remains low, currently standing at some 16% of our combined GDP, compared to other parts of the world, like the European Union 75%, it is obvious that these very low levels of intra-regional trade constitute one of the defining characteristics of our continuing poverty.
In kai da akali da gaskiyar kasuwanci tsakanin kasashe na Afirka, yin tunanin damar da muke da shi mun rage tankiya da muke sanyawa ta hanyoyin rabon kayanmu na gida yanzu yana tsaye da kimanin kashi 16 na kudin shiganmu baki daya in an kwatanta da sauran yankuna na duniya kamar kashi 75 na kungiyar tarayyar turai. Dahire ke cewar wannan faduwar kasuwancin kasar ke fassara cigabanmu a talauci, suna hana cigaba din da zai kawo wa al'ummanmu wadata. Bangaren karshe na girmama wadatar kasar zai fito ne daga gare mu ɗan muna kasuwanci tsakaninmu yasu. Shugaban ya buƙaci ƙasashe 28 da ba su sanya hannunsu bisa ƙudurin ba su hanzarta yin haka don su amfana daga shirin. Maga kujeran haɗaɗɗiyar Commission Africa Musa Haki Mohammed ya ce sakatariyatin babban amshi ne na ƙalubalen tattalin arzikin Afirka.
This crisis, with its negative impact on trade and the multilateral system, is also an opportunity to rethink our value chains.
Waɗannan matsaloli da miyagun lahano ne ga tsarin kasuwanci, wata dama ce na yin hoɓɓasa domin tabbatar da za mu iya jure mugun lahani na annoba nan gaba. Tilas mu haɗi kasuwancinmu, mu farfaɗo da cigaban masana'antu, mu bunƙasa yin takara, mu tabbatar da wadatarmu da kwanciyar hankali ga makoman mutanenmu. A halin yanzu, babban magatakardan African Continental Free Trade Area Secretariat Mr. Wanki Limini ya gabatar da takardunsa na kama aiki ga ministan harkokin ƙasashen waje da haɗewar nahiyar Ghana, wato Honorable Shole Ayeko Bucumi. Ridwanullah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
A gaida Ridwan, yanzu kuma ga Mustafa Nasir Batsari da rahoto na musamman.
A ranar Litinin ɗin nan da ta gabata 17 ga wannan wata na Agusta, ɗaliban ajin ƙarshe na makarantun sakandare a Najeriya da ma wasu ƙasashe na Afirka suka fara rubuta jarabawar ƙarshe da ake kira WAEC, bayan da suka share watanni suna zaune a gida a sakamakon ɓarkewar cutar corona. Kimanin ɗalibai miliyan 1.5 ne dai aka bayyana cewa za su rubuta wannan jarabawa ta WAEC a Najeriya a wannan karon, a cikin wani yanayi na bin dokokin hukumomin lafiya da suka sanya domin kare yaran daga kamuwa da wannan cuta ta corona. Kamar yadda na gani a ɗaya daga cikin makarantun sakandaren a nan jihar Niger, ga kuma abinda wani daga cikin malaman ya bayyana.
Sunana Musa Ahmed.
So gashi kuna dab da fara jarabawa WAEC din nan, wani shiri kuka yi?
To mun shiri inda gwamnati ta ce saboda mun samu tallafi daga gwamnati, mun samu sanitizer, hand washing soap, da kuma bokitin wanke hannu, da kuma body temperature measure da jiki.
So akwai ɗaya gefen batun yaran nan kusan sun daɗe zaune gida, kuna da ƙwarin gwiwa za su rubuta abin kirki kuwa?
Insha Allah, saboda sati guda da muka zo da aka ci a resume, mun yi ƙoƙarinmu mun bayar ga iyakan ƙoƙarin da za mu yi mun ba su lesson.
Hukumomin ilimi a matakai daban-daban na Najeriya dai sun bayyana matakan da suka ɗauka akan kare ɗaliban daga harbuwa da wannan cuta ta coronan. A nan jihar Niger ga abinda shugaban hukumar bada ilimi bai daya ta jihar Niger Dr. Isa Adamu yake cewa
daga cikin abubuwan da gwamna yayi gwamna ya tabbatar da cewa duk dalibin da zai je karatu an bashi wannan abu na rufe ba wannan takunkumi na rufe baki don shiga azuzuwa har ma aka yanke hukunci duk dalibin da bai zo da shi ba wanda aka bashi ba za a bari shiga aji don jarabawa ba sannan an sai sabulai na wanke hannu an sai wannan abu na goge hannu wato sanitizer sannan abun zuba ruwa bokite manya-manya an raba har da wanda ma ba sai ka taba zaka taka ne gwamnatin jihar Niger ta kashe makudan kudi ta sayi su sannan kuma an tabbatar da inda ma ba ruwa an sai ruwa kulle yomin ana kai ruwa don haka sannan an yi tambihi ga dukkan principofi na makarantun da za a fara jarabawa akan tabbatar da cewa ga matakan da aka dauka kuma ga tsare-tsare kuma kowanne dalibi ko malami ko kuma shugaban makaranta dole bi wannan matakai wanda aka same shi ya saba za a kulle makarantan don ma akwai dama a cewa a kulle makarantan a ruwa saboda lafiyar mutum ya fi wannan jarba za a rubuta so wannan daga cikin matakan da gwamnatin jihar Niger sannan an yi wayar da kai kuma sannan ma muna kira ga dukkan al'umma da masu ruwa da tsaki da Allah su sa ido inda suka ga akwai matsala akwai nambobi na musamman da mai girma da ita commissioner ta bayar wanda za a kira don a yi magana don a sanar da ita don ɗauki matakan gaggawa wannan daga cikin tsarin da aka yi
to ita ma dai hukumar shirya jarabawa ta NECO ta sanar da ranar 24 ga wannan wata na Augustan domin rubuta jarabawar ta NECO Malam Abubakar Gana shine director shirya jarabawar ta hukumar NECO a Nigeria ya bayyana matakan da suka dauka akan cutar ta corona
to ala hakika mun samu kanmu cikin wani yanayi wanda kowa ya sani ba ma Najeriya kadai ba duk duniya gaba daya so akwai dalilai da yasa yanzu muka yi wannan conference don mu sanar muku da matakai da muka shirya za mu dauka domin gudanar da jarabawa nan cikin tsari cikin lafiya ba tare da an samu iftila'i na abin nan hayafan wannan cuta na corona covid-19 ba so a ciki shine duk matakan da muke dauka mataki ne wanda ita federal government ta riga ta zayyana wanda duk makarantar da za ta bude akwai ka'idodi da za ta bi domin ya kasancewa an tanadar da yanayi ne da ba zai yaɗa wannan cuta na covid-19 ba wanda akan wannan ne mu muka ɗauki namu sahu yadda muka tsara mu ma idan muka je kafin fara jaraba za mu binciki waɗannan matakai an ɗauke su domin mu tabbatar kan cewa wannan yaran da za su jaraba ba a exposing din su kamu da wannan cututtuka ba wannan za mu yi shi kafin fara jaraba kuma insha Allah za a samu nasara domin ita kanta federal government ta yi meeting tare da na commissionin jaha da commissionin na ilimi na jaha an amince an yi dakan cewa wannan matakan dole a bi su ɗaya ba a tabbatar kan cewa yanayin da ake bukata makarantu don a tabbatar an gudanar da jarabawa na cikin abin nan kwanciyar hankali an yi shi saboda haka mu ma za mu je mu yi namu bisa kan wannan aiki da suka tabbatar kan cewa kowace makaranta da za mu yi jarabawa sun bi wannan doka
to ganin cewa dai yaran sun daɗe zaune a gida ba tare da halartar aji ba yasa jama'a da dama ke fargabar za a samu dalibai da dama da za su faɗi wannan jarabawa al'amarin da Dr. Isa Adamu shugaban hukumar bada ilimi bai daya ta jihar Niger ya ce ko shakka babu akwai wannan matsala to amma kuma akwai mafita
wannan gaskiya ne daga cikin tattaunawar da muka yi a tsakankanin mu a wannan committee da ita mai commissioner ta kafa don duba wannan kuma makaranta mun yi da cewa lalle ne tunda su dai masu shida jarabawa ba za su rage standard din su wato tsarin su ba to lalle ne ku daliban nan sai mun yi kokari in ba ka za a samu haduwa mai yawa fiye da inda aka saba samu ba gaskiya sannan kuma tsakanin jarabawa zuwa jarabawa za a yi karantar da karatu kuma za a yi ne bilhaki da gaskiya saboda mun san yara sun koma gida sun shagala duk da an yi kokari an karantar da karatu a rediyo amma ba lalle bane a ce karatun rediyo ya maye gurbin karantarwa a aji don haka ana nan ana kokari kuma Allah da na tabbata da malamai mai su ma sun gaji za su yi aikin su insha Allah don yawancin yaran nan ba su dauki lokacin hutun da su dauke shi hutu akai ba su yi karatu ba gashi an zo dab da jaraba wannan akwai wannan matsala gaskiya kuma nan ne zan kira ga iyayen yara kada su ban mu da wannan matsala su ma su duba su sa su mutsa ma yara su yi karatu a gidajen su wanda suke makarantu kuma na gwamnati za mu mutsa musu insha Allah za su yi karatu
Duk da wannan dai wasu daga cikin ɗaliban da na zanta da su a nan jihar Niger sun ce suna da ƙwarin gwiwa.
Sunana Nana Khadija Abubakar Sadiq.
Na'am, ga shi kina makaranta za ku fara waye yau ya kike ji?
Insha Allah ina fatan nasara saboda sati ɗaya da ya wuce an koya mana revision sosai kuma muna fatan za mu ci in Allah ya yarda.
Kaman ka'idojin da aka ce ku cika kun cika?
Insha Allah mun cika kuma komai muna ganin za mu samu nasara da nini insha Allah.
Yanzu duk da dadewar da kika yi kina zaune gida baki mance karatu ba kenan?
Ba zan manta ba saboda malaman mu suna iyakan bakin kokarin su akan mu. In Allah ya yarda kuma muna ganin nasara.
Ga ba wata ɗaliba malama su
Sunana Farida A. Abubakar.
Kuma kin shirya rubuta jaraba yau?
Insha Allah.
Ba ki da wani fargaba?
A'a, alhamdulillah saboda gaskiya satin da ya wuce malaman mu sun yi iya bakin kokarin su wajen ƙara yi mana revision. Haka to gaskiya ban tunanin wani abu kuma suna mana fatan alkhairi sai dai kuma ku taya mu da addu'a akan wanga exam din da za mu fara.
Fata dai a nan ita ce samun sa'ar rubuta wannan jarabawa domin ganin kwalliya ta biya kudin sabulu. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Nigeria.
A shirinmu na gaba
wasanni a takaice.
Yanzu haka ana ta a birnin Lisbon na kasar Portugal ana fafatawa a wasan kusa da na karshe na club club inda so kasance zakaru a nahiyar Turai demi final ko semi final na Champions League na nahiyar Turai inda club din PSG Paris Saint-Germain ta kasar Faransa ke goga da Leipzig ta kasar Jamus yayin da a ranar gobe Laraba idan Allah ko ya kai mu Olympic de Lyon ta kasar Faransa za ta kara da Bayern Munich ta kasar Jamus a kasar Faransa har da yanzu hukumar
kwallon kafa ta wasannin kwararru na kungiyoyin kwallon kafa na kasar cewa da Ligue de Football Professionnel LFP ta kasar Faransa a yau talata ne ta bada sanarwar dage karawa ta farko ta wasannin kasar ta Tebrin Ligue en Conforama tsakanin Olympique de Marseille da Saint-Étienne. Dalili ko shine samun mutane uku a cikin tawagar kungiyar kwallon kafa ta Olympique de Marseille da ke dauke da cutar mashako ta COVID-19 ko kuma coronavirus da ya kamata a buga wasanni a tsakanin 16 da 17 ga watan Satumba mai zuwa. A wasannin Europa League na kasashen Turai ranar jiya ne Inter Milan ta kasar Italia ta muzanta Shakhtar Donetsk da cibiyar da banza, inda ta kai ga wasan karshe na wasannin kofin Europa League na Turai da za ta buga wasan karshe da FC Sevilla ta kasar Spain ko Spain da ta hidda Manchester United ta kasar Ingila a ranar Lahadi da ta gabata. Wasan na karshe zai wakana ne a ranar 21 ga watan Agusta da muke ciki idan Allah ko ya kai mu a Cologne a kasar Jamus, inda wasan zai kasance na 49 na kofin kumar kwallon kafa ta nahiyar Turai kuma ta 11 tun lokacin da aka sakewa wasan suna daga wasannin Coupe de Coupe ta UEFA Union Européenne de Football zuwa Europa League a halin yanzu. Za mu kammala labarin wasannin mu na ranar yau da wasannin kwallon gora na kasar Amurka, inda a Conference East a wasannin kwallon gora din na kasar Amurka akai wasa a ranar jiya tsakanin Tampa Bay da Taiwa Columbus da Cibiu da 1, kuma yanzu haka ita Tampa Bay din ce ke da nasarar wasanni 3-1 gaban Columbus. Wasa ɗaya ya rage mata ta kai ga wasanni na gaba. Ita ko Boston tawa Carolina ci 4-3, kuma Boston din ce ke jagaba tsakanin karawa kungiyoyin guda biyu, inda Boston din a karawar da suka yi guda 4 ita ce ke da ci 3-1. Idan ta yi nasara a gaba ita ce za ta kai wasanni na gaba a Conference East na wasannin kwallon gora na kasar Amurka. A Conference West ta wasannin kwallon gora ta kasar Amurka, St. Louis tawa Vancouver ci 3-1, kuma a wasanni guda 4 da kungiyoyin suka yi kowanne na da ci 2-2 yanzu haka. Doka da Conference West ta wasannin kwallon gora na kasar Amurka, Colorado ta karkare Arizona ranar jiya da ci 7-1, kuma a wasanni guda 4 da kungiyoyin suka yi Colorado ce yake kan gaba da ci 3-1. Da St. Louis da Colorado din kowannen su na bukatar nasarori a gaba. Colorado idan ta yi ci nasara a wasanta na gaba gaba Arizona za ta kai wasanni na kusa da na karshe na kwallon gora na kasar Amurka, yayin da kuma tsakanin St. Louis da Vancouver yanzu haka kowane na nuna bashimtar shi don TBB gare su, kowane na iya zama zakaran wasannin tsakanin su kuma ya kai ga wasanni na gaba. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amman a takaice.
An bace da harbe-harbe a wani barikin sojoji da ke wajen Bamako, babban birnin kasar Mali a yau Talata. Labarin da ke ƙara fargabar yiwuwar kawar da shugaba Ibrahim Boubacar Keita daga mulki. An yi harbe-harben ne a wani barikin soja da ke garin Kati kimanin kilomita 15 arewa maso yammacin birnin Bamako. Wani mai bada rahoto a Mali, Brampas Hamas, ya gaya wa muryar Amurka cewa sojojin sun shiga harbe-harbe ba kakkautawa, sun samu bindigogi da makamai, suka fara harbi a sama, suka kuma toshe hanyar shiga sansanin. Ya zuwa yanzu ba a bayyana dalilin tashin hankalin ba. Fas Hamas ya ce babu rahoto game da waɗanda abin ya rutsa da su, kuma ya ce babu wanda ya tabbatar da rahoton sace manyan jami'an gwamnati ta Mali ko kuma kama su. Uwar gidan tsohon shugaban ƙasa Michelle Obama ta yaba wa ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Democrat Joe Biden a matsayin mutumin da ya cancanci jagorancin ƙasar. Ta kuma bayyana shi a matsayin mai tausayi, mai juriya, mai nagarta, yayin da kuma ta zargi shugaba Donald Trump da rashin iya fahimtar jama'a da kuma tausaya musu. China ta sake tauna tsakuwa a shugaban mummunar gaddamar cinikayya da diplomasiya tsakaninta da Australia a yau Talata, ta hanyar kaddamar da wani bincike kan zargin saba dokar hana shigowa da giyar Australia don jibgewa a kasar. ma'aikatar kasuwanci ta China ta ce an fara binciken ne sakamakon bukatar kungiyar masu sayar da kayan shaye-shaye ta kasar China wanda ke zargin masu samar da giya ta Australia da rage farashin giyar a China.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na yau. Sai kuma gobe da safi idan Allah ya kai mu, za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu madadin Hadiza Kiyari da taya ni gabatar da shirin, da Julie Leathers Gresham wacce ta hada mana sautin da kuma injiniyan mu na yanzu. Ni Ibrahim Kalamusi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.